Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta kori ɗaya daga cikin mambobinta mai wakiltar ƙaramar hukumar TAFA, Honorable Ɗanladi Iya, tare ma da ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu kowa a kanta a majalisar. Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne akan Honorable Ɗanladi Iyan saboda ficewar da ya yi daga cikin jam'iyya mai mulki a jihar Niger APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP a wani zama da majalisar ta yi a ranar Laraban nan da ta gabata. Shugaban majalisar dokokin jihar ta Niger Honorable Ahmed Marafagu ne ya ce sun samu korafi ne daga jam'iyyar su ta APC, shi yasa suka ɗauki wannan mataki, kamar yadda yayi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Jami'ar mun ta rubuto ta burne mu mu dakatar da kujerar shi sabili da yayi marabu da jami'an mu. Dalilan da ya bayar ba su gamsu da ba su gamsu da mu ba ba su yi ka'ida na constitution ba, ta ce gwamma da bestin da ya bari biyan gwamnan jami'an mu ba dakatar da kujerar shi.
To sai dai ɗan majalisar da aka koran wato Honorable Ɗanladi Iya ya yi watsi da wannan mataki, inda ya ce zai garzaya kotu domin ƙalubalantar matakin.
A to dole zan ɗauki mataki a inda ya kamata, I have to take legal action only.
Sun ce gabar jam'iyya babu dalilin komai, kawai ra'ayi, da gaske ne?
Ai, dokar ƙasa ta ba mutum dama da ya hulɗa da mutane, ban dokar ƙasa kuma ta sa ka ba da dama cewa kana da hujjanka ka bar jam'iyyar da aka zaɓe ta kai in akwai matsaloli a national.
Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara, wanda ya ce an yi zaman ba tare da yana zauren majalisar ba saboda ya yi tafiya, amma matakin korar ɗan majalisar ya saba wa doka.
To amma ni abin da nake son kakakin majalisa ko kuma majalisa ta sani guri ne da ake tsara doka. Majalisa ba kasuwa bane, ya kamata idan irin wayannan ababen suka zo kar a yi saurin ɗaukar mataki, ya kamata a duba menene ainihin doka ta ce.
To kokarin jin ta bakin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ci tura. Amma jigon APC a jihar Niger Honorable Abdulhamid El-Wazir, wanda kuma shi ne mai taimakawa gwamnan jihar Niger a kan harkokin majalisar, ya ce majalisar ta yi aikin ta ne.
To gaskiya ranka ne mu hana majalisa ta aiki.
To amma ba ku ga kamar matakin ya yi tsanani, tunda ga mutane da yawa sun canza party, sun koma batin adawa.
Ai, in ka lura inda za ka duba ba tsari ka je ka yi ta cikin abin da ka gani, shin wannan memba yaushe rabon shi ma da majalisar?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.